wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau sha hudu ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1440 wadda ta yi daidai da 19 ga watan 5 shekara ta 2019 ta miladiya. Za mu tashi majalisi na 14 a cikin karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai girma da muke yi a watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan garin namu na Kano. Allah ya kara masa tsari da kariya da albarka. A yau za mu tashi aya ta 130 a cikin suratu Taha insha Allah. Amma kafin mu sama mu fara karatun ga tambayoyi, wannan yace assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam lafiya da albarka, amin. Tambaya ta ita ce za a iya yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam a yayin fara addu'a a cikin sujjadar karshe ta sallah kuma a rufe da salatin? To in aka dauki umumin cewar ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin addu'a, to mutum zai iya ganin wannan ya shiga cikin umum. To amma kasancewar ba a ruwaito ba daga sigar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a a cikin sujada, cewa yana yi da salati gare shi, yana yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, to mutum ya bar yin salatin sai a inda aka shar'anta, shine a ƙarshen tahiyya da kuma ko kuma a lokacin kunut. A lokacin kunut shi ma zai yi salatin, amma in yayi a cikin sujada din saboda ganin falalar yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da albarkar da ake kauna na samun ijaba, babu laifi ba tare da tsawaita salatin ba, ya takaita akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alayensa yayi tare da addu'ar, in yayi babu laifi haka din insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Hakanan a cikin du'a'ul ibada ma za a fara ne da salatin a rufe da shi, kwarai haka ne, a fara da salati a rufe da salati, bal a cikin tsakiyar sama'ai, kamar yadda Ibn al-Qayyim da As-Sahawi suka nuna a cikin littafansu da suka yi akan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa yayin addu'a mutum ya fara da salati a ciki, tsakiya ma yayi salati, a ƙarshe kuma yayi salati. Duk da yake abinda ya zo daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da yin addu'a shine a bude da salatin, kamar yadda ya zo a hadisin Ibn Mas'ud, ya ji wani yayi sallah sai sallama, sai ya ce wannan yayi gaggawa, idan ɗayan ku yayi sallah yayi kirari ga Allah da ya bogare shi, sannan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ya roƙi buƙatarsa Allah zai amsa masa. To wannan shine tartibin ayi yabo ga Allah, kirari na tasbihi da tahmidi da ambaton sunayen Allah tsarkaka kyawawa, sannan ayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan a roƙi Allah. Idan aka cika da wani salatin kafin a kammala, to wannan shine yafi kyau ma haka bi idnillah. Wallahu ta'ala a'lam. Sannan wannan yace Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana da ilimi mai albarka da jikan iyayenka da rahama, amin. Malam tambaya ta ita ce, malam me ya halarci yin aiki da kamfanin taba sigari ko na giya, kuma me ya halarci siyar da su a sharuwa lafiya? Jazakallahu khairan bisalam. Wato abinda yake haramu, abinda yake abinda aka haramta amfani da shi, to an haramta kasuwanci da shi, an haramta sana'anta shi, da haka giya da take haramun ce babu saɓani a kanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a hadisi cewa Allah ya la'anci mutum 10 da suke da alaka da giya, da mai matsata, wato mai yinta kenan, da mai ɗaukanta, mai dakonta, da mai sayar da ita, da mai shanta. To kaga duk waɗannan aka ambace su, duk cewa Allah ya la'ance su, domin a nuna kan cewa dukkan abubuwan da suka rataya da sana'anta giya da kasuwancinta a duk sun shiga cikin haramci, don haka aiki a masana'antar giya ba ta halatta ba ga musulmi. Haka zalika sigari, sigari ta ba sigari shi ma a bisa sahihin magana na malamai haramun ce, haramun ce a bisa sahihin magana, saboda abin da ta kunsa na cutarwa da kuma rashin amfani, duk abin da yake cutarsa ta fi amfaninsa, to a shari'a ana hana shi, in ma hani na haramci wa in ma hani na karhanci. Abinda kuwa ya zamanto kusan gabaki ɗaya babu wani amfani a cikinsa, sai cutar kawai tsagwaranta kamar taba, domin taba ba ta da wani amfani a jiki, sai cuta tabbatatta. Don haka haramcinta wato abu ne wanda yake shi ma wato shi ne abin da yake ingantacce a bisa maganar malamai, duk da waɗansu malamai suna cewa makruhi ne, amma wannan ƙauli ne mai raunin gaske. Abin da yake ya haɗa cutarwa, ya haɗa almubazzaranci da kuɗi, kowanne daga cikinsu Allah ya hana su. Allah ta'ala ya ce yana sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, yana halatta musu tsarkakan abubuwa masu wato na halal, kuma yana haramta musu abubuwa na dauda. To ta ba khabith ce, dauda ce, warinta dauda ne, gashi ta sanya jikin mutum ya zamanto dauda, ya baki kirin ya tura jikin mutum. Sannan kuma ga cuta da take kawowa, wannan ayar kamar yadda malaman usul suka faɗa, ita ce asali na haramta dukkan abin da yake cutar da ɗan adam, wanda ya haɗa guba da cinta da shanta da kuma duk wani abu wanda yake cutar da lafiyar ɗan adam. Asalin wannan shine asali akan haramcinsa, wa yuharrimu alaihimul khaba'i. Kuma gashi Allah ta'ala ya ce innahu la yuhibbul musrifin, Allah baya son masu barna. Wa kulu washrabu wala tusrifu, ku ci ku sha kada ku yi barna. To mutum ya ɗauki dukiyarsa ya rinka sayan taba, ɓarnatar da dukiya ne. To dukkan waɗannan dalilai ya nuna kan cewa sahihin magana shine taba haramun ce. Don haka fa tunda haramun ce, sayar da ita shi ma ya zamanto haramun, zuwa a sana'antata shi ma ya zamanto haramun, zuwa a dakwanta a rinka kaiwa ana tallanta ana sayarwa shi ma ya zamanto haramun. Don haka barin wannan shine wanda yake ya ayyana, kuma duk wanda ya bar abu saboda Allah, Allah zai baddala masa abin da ya fi shi. Sannan wannan yace Allah ya saka wa malam da alkhairi, dan Allah malam me ya matsayin kiran mutum da sunan Abdul Muttalib, sannan ya halatta da sawa ɗana sunan a sharuwa lafiya. To idan wato inda nufin, kamar inda nace inda nufin suna ne na Larabawa wanda suke sanyawa a kamar yanda yazo na baffan na kakan annabi sallallahu alaihi wasallam, ba suna kiransa da Abdul Muttalib da nufin kan cewa Al-Muttalib suna ne na Allah ba. Abdul Muttalib da bai yake da kamar a ce Abdurrahman, Abdurrahim da Abdul Malik. Ina ga ai mun amsa wannan tambayar, ne ne aka sake maimaita ta, mun riga mun faɗa. Don haka ya ɗauki sunaye waɗanda suka zo na musulunci bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam, sunaye waɗanda suka zo na musulunci wanda fiyayyensu shi ne sunan da ya zamanto akwai bautar Allah a ciki, kamar Abdullahi da Abdurrahman da sunayen annabawa da kuma sunayen da ake yabon Allah da su, kamar Muhammad da Ahmad da Hamid da Hamud da Humud da sauran waɗannan sunaye da ake ishtiƙaƙinsu daga yabo, wanda yake shi ne asalin yadda aka ciro sunan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sunan abubuwa samari su kafin wool, Mr. Wood. Wai sunayen kafirai da suke sanya mutum da sunan daji kenan ko? Ai kuma sunayen maguzawa ne. Kamar sunayen maguzawa ba ana sa mutum daji ba. Ko ɗaci. Duk irin waɗannan maguzanci ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sami irin waɗannan sunayen ya canza. Idan mutum yana da wannan sunan ya canza. Sai ya canza. Akwai wanda ya zo wato Sayyidina Ali da aka haifa masa Hassan ɗansa na farko, sai yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi na sanya masa suna harb yaki a bisa al'adar larabawa larabawa an zasu sa sunayen ƴaƴan su sai su sa suna wanda yake nuna tsanani dan daga an ji sunan sa an ce wane ne yake jagorancin jama'ar in aka ce harb ne to an san cewar wato abun ba zai musu dadi ba ko aka ce murra ne daci ko aka ce hanzala ya sunan wannan gunya guna mai daci to shi ma sai yace ya sa masa suna harb sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hasan sai yace hasan kyakkyawa saboda ba abubuwa ne al'ada ce ta larabawa wanda take ba ta da kyau maguzanci ne mu ma haka muke da su saboda haka mutum ya dauki sunaye kyawawa saboda suna yana tasiri akan mutum in aka ba mutum kyakkyawan suna zai tasiri akan sa sa'id ibn al-musayyib da kakansa yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya sunan sa sai yace huzn bakin ci kunci kuncin rai sai yace a kai sahal sauki ne sai yace a shi ba zai canza sunan da iyayensa suka sa masa ba saboda haka bai canza sunan ba sa'id ibn al-musayyib yace wannan kuncin bai gushe ba a cikin mu har yanzu abin har yayi na so a cikin zuriyarsa saboda haka suna yana tasiri dan haka mutum haƙƙin ɗa ne ka sama masa kyakkyawan suna domin suna ana tafa'ul da shi yana zuwa alamar wato alamar a sauki yanzu wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya za a je a tatsu nono sai wani ya tashi ya ce zai je ya tatsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya sunansa sai ya ce murra ɗaci sai ya ce a zauna sai wani ya tashi zai je ya tatsa ya ce yaya sunansa shi ma ya faɗa na manta ɗaya sunan na biyun ya ce shi ma ya zauna shi ma daya daga cikin suna ne na tsanani sai na uku da ya tashi ya ce yaya sunansa sai ya ce rabah riba sai ya ce tashi ka tatsan mana saboda haka akwai sunaye wanda suke masu ma'ana da ya kamata a rinka ɗauka saboda suna yana tasiri akan mutum sannan wannan yace assalamu alaikum malam ina muku fatan alkhairi amin malam muna neman addu'a ne da ni da ƴan uwana Allah ya bamu mazajen aure Allah ka yassare Allah ya yassare ma ƴan uwan mu mata da suka dade suna cikin zawarci da ma budurwai waɗanda suke har yanzu ba su samu mazajen aure ba Allah ya yassare musu su ma mazan suna nema su ma Allah ya yassare musu duk da wato abin sai inda muke buƙatar addu'a kenan ga matan ba aure ga mazan na nema amma kowa kuka yi cewa ai masa addu'a to kaga ai abin ba wai match making bane in kamar yanda ake faɗa a hada wannan da wannan abin ba mai sauki bane da haka Allah ne zai iya kawo zukatan duk abin da yake mai sauki Allah ne ya kawo saukinsa duk abin da Allah bai kawo saukinsa ba ko da sabubbansa sun tabbata to wallahi wahalarsa tana nan in ba sauki ya zo daga Allah ba dan haka din muna roƙon Allah ya kawo sauki a cikin wannan al'ummar mu ya yassare sha'anin aure ga maza da mata baki daya to sannan kuma yace tambayarsa shine wai addu'a ka ce Allah ya raba mu da iyayenmu lafiya laifi ne a ina zai zama laifi ina zai zama laifi ai wannan addu'a ce da aka ɗauko ta daga wato a faɗin daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abi huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka matattakalan minbari yace amin ya sake taka ta biyu yace amin ya sake taka ta uku yace amin da aka tambaye shi ɗaya daga cikin amin ɗin da yace shine mutumin da ya haɗu da iyayensa ko ɗaya daga cikin su ba su shigar da shi aljanna ba to ai rabuwa da su lafiya shine kai abin da zai sa ka shiga aljanna saboda su kaga ko wannan ai abin a roƙani saboda wannan shine ma'anar wannan addu'a ce kyakkyawa sai dai in kana so ka fitar da ita a bayyane shine ka faɗa kan cewa Allah ka sanya ka yassare mun alaƙata da iyayena da na same su ta zamanto ita ce sanadiyar samun aljanna Allah ka sanya mu'amala ta da iyayena ta zamanto ita ce hanyar da za ta sauƙaƙe min shiga aljanna to kan kai aiki da hadisin a bayyane amma koda wannan din ma kai neman afiya ne wato neman aminci daga bala'i domin ɗaya daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato umarnin ka sakai na addu'a da ya kamata mi yace wa sallallahu al'afiya ku roki Allah al'afiya wato lafiya daga dukkan abinki saboda ka rabu da iyaye lafiya ma'ana kar wani bala'i ya shigo da zai zo ya shiga tsakaninka da iyayenka wanda zai sa ya zamanto alakarku ta munana ko kuma kai abin da zaka bakanta musu su kiyarda da kai to duk wannan bala'i ne da mutum zai nemi tsaron Allah daga gare shi na'am bismillah wa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وآناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ويهو وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى
نعم Allah ya ce fasbir ala ma yaqulun fa dinan littafri dan saboda haka kai hakuri akan abin da suke fada maka wato saboda me ai saboda cewar akwai kalmar Allah da ta gabata cewar Allah ba zai azabtar da su ba saboda kasancewar su rabon wato su yan al'ummar da'awa ne yar al'umman Annabi sallallahu alaihi wasallam ne na da'awa wanda aka turo musu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su daga cikin kuma darajar da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba zai halakar da waɗanda aka turo shi zuwa gare su ba irin yadda ya halakar da Adawa da Samudawa bal zai saurara musu saboda ya bar kofar tuba a gare su dan su rinka tuba suna barin abin da suke ciki na shirka to da ba dan wannan kalma ba kuma da ba dan ajali abin ambato da Allah ya sa ba da ya halakar da su kamar yadda ya halakar da Adawa da Samudawa da sauran al'ummomin da suka gabata to saboda haka kuwa tunda Allah ba zai halakar da su irin wannan halakarwa ba to fasbir ala ma yaqulu kai hakuri akan abin da suke fada maka menene suke fada ma Annabi sallallahu alaihi wasallam suna ce masa Allah ya saukar masa da wannan alqur'ani ne dan ya sha wahala saboda gashi nan yana kwana sallah yana kwana sallah bimakon addinin iyaye da kakanni wanda babu wannan wahala kuma suna cewar ya zo musu da azabar da yake cewa za ta zo musu mana kuma shi kansa ba su kyale shi ba suna ce masa makaryaci suna ce masa matsafi suna ce masa mawaki irin abubuwa waɗanda suke na izaya na cutarwa to meni maganin wannan Allah ya ce masa fasbir ala ma yaqulu kai hakuri akan abin da suke faɗa domin shi hakuri shine hanyar taskiya hanyar tsarkake rai wanda shine wanda duk Allah madaukakin sarki ya bashi alheri da babu kamar sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace لم يعطى احد عطاء هي افضل من خير من الصبر عطاء خير من الصبر ba taba ba ma wani kyauta ba da tafa alheri daga hakuri to Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam fasbir ala ma yaqul wannan shine umarni na farko wasabbih bihamdi rabbik kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka wato ka shagalta da tsarkake kanka babu hanyar da mutum zai tsarkake kansa irin hanyar wato ambaton Allah kuma babban ambato na Allah shine sallah in ka ji an ce tasbihi a cikin alqur'ani yawan umarni na tasbihi ana nufin kai sallah wato kai sallah ga ubangijinka bi qabla tulu'i shams kafin hudowar rana ita ce sallar asba wa qabla ghurubiha da kuma kafin faduwar ta ita ce sallar la'asar wadansu suna cewa qabla ghurubiha ita ce sallar azhar da la'asar amma akwai hadisai da suka nuna da suke karfafa kan cewa sallar la'asar ake nufi kamar yadda zamu zo mu gani a hadisin Jabir wa min ana illaili fasabbih kuma a cikin sa'o'in dare ma fasabbih kai tasbihi shine ma'ana kai sallah wato kai sallar magriba da isha kai qiyamul layl duk waɗannan lokuta ne na yin sallah wa atrafan nahar da kuma a gefan wuni shine gefan sa na farko shine da safe sallar asuba kenan gefan sa na ƙarshe shine da yamma sallar azhar da sallar la'asar an sake maimaita su domin muhimmancin su ko kuma sallar la'asar ita ce domin ita ce sallar da take ta ƙarshen wato yankin dare gefan wuni guda biyu farkon sa amma nan sai aka ce atraf gefan sa ba maimakon yanda aka faɗa a cikin suratul hud aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal layl aka ce tarafayn nahar a gefe guda biyu na wuni amma nan sai aka ce atrafan nahar a gefan sa kamar gefan da wuni yake da shi yafi guda biyu to amma wannan a larabci ana amfani da jam'i a itlaqin sa ga abin da yake guda biyu saboda haka a wannan babin yazo kuma alqur'ani yana fassara kansa can inda aka ce tsarafayin nahar shine ya fassara atrafan nahar din ana nufin gefan wuni guda biyu na farko shine ya sallar asuba da kuma na ƙarshe ita ce sallar la'asar kai sallah a waɗannan lokaci an keɓance waɗannan salloli da ambato saboda muhimmancin su muhimmancin yin wannan umarni shine irin ni'imar da Allah ya yi ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu hanyar da zai gode masa irin ya shagaltu da sallah domin shine ibada da tafi komai nuna godiya ga Allah wani nuna mana muhimmancin sallah akan tafarkin godiya ga Allah wajen ni'imar da Allah ya yi mutum don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu khairu mawdu' sallah ita ce abin da tafi komai kuma ya aka sanya sanyin idanunsa a cikin sallah murnarsa da karsashinsa idan zai yi sallah abin da yake sanya shi murna na haka ya kamata mu ma mu kwaikwayi wannan kamar yadda magabata na ƙwarai suka rinka yi suna yawaita sallah ba dare ba rana har Imamu Bukhari yake cewa a lokacin da yake kake da faraga baka da komai a gabanka kayi ribar sallah raka'a biyu domin baka sani ba wataƙila mutuwarka ta zo baka tatar ya zamanto ka daina sallah yace da yawa mutum da na gani lafiyayye haka ransa ya tafi wato barabe baya tsammani irtanim fil faraj fadla ruku'in fa asa an yakuna maituka falta kam sahihin ra'aytu min duni suqmin dhahabat nafsuhu al karimatu falta yake fadan wannan to haka kuma tarbiyar duk salaf suke yana yawan fadan abinda Imamu Ahmad aka ruwaito yana yi na yawan sallah koyaushe mutane sun fa in an fada sai mutane a kama baki amma hakika ne haka suke kuma dole mu rinka fada koda ba ma yi domin mu san kan cewar muna da aiki a gaban mu kuma mu rinka auna kanmu da cewa idan muka yi wannan to hakika shine muka kamanta tsarkake zuciya da Allah yake nema daga gare mu Imamu Ahmad ibn Hanbal ya kasance a kullun dare da rana yana sallah raka'a 300 har sai da tukuna lokacin da ibtila'i na jarabawa da aka yi masa akan ya dage akan tsayawa a ce akan cewa alqur'ani zancen Allah ne aka yi masa bulala da ta raunana jikinsa ya zamanto ba zai iya adadin wannan ba ya koma yana yin 150 yawan ruku'u yawan sallah to gashi abinda Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam babu magani daga izayar masu izaya idan kafirai suna yi ma mutum izaya suna cutar da shi da ma duk wani cuta da mutum ake cutar da shi abinda zai taimaka ma mutum a samun biyan bukata shine sallah ba tare da hakuri shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-sala ya ku wa'anda suke imani ku nemi taimakon Allah da hakuri da sallah to kaga shine nan Allah ya ambace su fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik to a cikin salloli babu kamar sallar asuba da sallar la'asar domin kamar yanda yazo a hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali a cikin sahihain yace kunna julusan inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance wata ran muna zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al-qamari laylatal badr sai ya kalli wato wata a dare na cikar wata irin daren yau kenan ran 14 daren 15 inda wata yake cikakke badar kenan wannan shine badar a wajen larabawa in ka ji sun sawa mutum suna badar to farkon wata ne in suka wato cikakken wata kenan in suka sa masa hilal jinjirin wata kenan duk sula yarbawa suna sanya wannan suna na'am to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamar la tudammuna fi ru'yatihi yace wallahi lalle da sannu za ku ga ubangijin ku kamar yanda kuke ganin wata din nan ba tare da kun samu wata cuta ba wato babu wani abin da zai tare muku babu wani turmutsu da zai hana ku gani yanzu wajen ganin wata zaka ce kauce ka bani gani babu san kauce ka bani kowa haka zai gani ba wai ana cewa Allah za a ganshi da kama irin ta wata ba a'a wannan tashbihin halin ganin ne ba tashbihin zatin Allah ba Allah za a ga zatin sa yadda za a ga zatin sa wajen ganin kamar yanda ake in ana ganin wata ba a turmutsu za a ganshi free fall to haka za haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana mu al'ummar sa bishara da cewa za mu samu wannan ni'ima yace fa inistata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a hadhihi al-aya yace dan haka idan za ku iya kada a rinjaye ku akan ku yi sallah kafin hudowar rana da kuma kafin faduwarta to ku aikata sannan ya karanta wannan ayar nan da muka karanta kun ga tafsiri kenan daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka abinda ake nufi da qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha sallar asba da sallar la'asar qabla tulu'i ash-shamsi sallar asba qabla ghurubiha sallar la'asar kiyaye waɗannan salloli to su ne sanadiyar mutum ya samu ni'imar ganin Allah jalla wa ala idan mutum ya kiyaye shi babu musamman sallar asuba saboda ita ce sallar da mala'iku suke halarta lokacin sallar la'asar kuwa saboda muhimmancinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata sallah da idan mutum ya bar ta har lokacin ta ya tafi Allah zai bata ayyukansa baki daya ita ce sallar la'asar ita ce sallar la'asar Burayrah bin al-Husayb wata ran suna yaki a Azerbaijan rana ta kusan faduwa yace a tashi ayi sallah yace domin yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai daga cikin sallah wanda duk ya batta ayyo Allah ya tafi da ayyukansa ya bata ayyukansa saboda haka a rinka kula da ita saboda yawanci tana zuwa lokacin an shagaltu ko ana meeting an kasa tashi ko ana kulle-kulle an kasa yankewa ko ana kulle ciniki kasuwa ta turbike mallam yan cabi sun zo suna so su tafi kana so ka riske su kafin su bar gari kaga baka sallar asar ba kana duba agogo kuma kana ganin ga yan cabi za su tafi kar ka tafi sallah ka tafi wani kantin ko ba ga ba an shiga tarugu kwarai to in kai wasa ka bar sallar asar saboda yan cabi to aikin ka gabaki ɗaya zai tafi ba ribar ce za ta tafi ba aikin ka gabaki ɗaya sai Allah ya bata shi saboda kada ai wasa da sallar asar na'am ita ce salatul wusta a bisa hadisin Aisha radiyallahu anha ita ce salatul wusta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan yalija an-nara ahadun salla qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha rawahu muslim min hadith abd al-malik ibn umayr an umarata bin ru'ayba bihi sallallahu anhu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi sallah kafin sallar asuba da kuma kafin hudowar rana da kuma kafin faduwarta ba zai shiga wuta ba wato ita ce hanyar samun kiyaye waɗannan salloli in su ne lamunin mutum daga shiga wuta in mutum ya kiyaye su ishara ne akan cewa zai samu kyakkyawan ƙarshe ba zai shiga wuta ba Allah ya bamu sannan a cikin sunan daga hadisin Abdullahi bin Umar قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدنى ما في كرنشين أن الجنة أمت أي شيني واندذيرنك كلن ملكنسا تفير شكرا دبوديو ينا كلن كرشن كما يندي كلن فرقه tafiyar shekara 2000 duk nasa ne kuma zai rinka kallon sa kamar yanda mutum zai tsaya ya fito yana kallon gidansa ya shiga nan ya fita can ya ga gidansa wanda bai fiya ya kammala shi ba da tattaki, to shi abinda mutum ya mallaka a aljanna mafi karanci matsayi a aljanna shine wanda zai ga wannan, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna a'lahum manzila, ma wanda ya fi su girma daukaka a cikin daraja, man yanzuru ila Allah ta'ala fil yawmi marratayn, wanda zai rinka tsokaci ga Allah, yana ganin Allah sau biyu a rana kullum, domin ganin Allah jalla wa ala shine yafi komai ni'ima, kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa. To sannan Allah ta'ala ya ce wa atrafan nahari la'allaka tarda, domin kaunan ka yarda, wato kai wannan dan Allah ya baka ladan da zaka yarda da shi, ma'ana in kai wannan to ladan da Allah zai baka zaka yarda da shi, abinda Allah ne zai sanya, abinda Allah yake zaka yarda. Yaya zaka ga wannan, yaya zaka ji idan kashi idan ka samu wani inibi ko wani dan ko wani mangoro ko wani dan itace wanda in ka sha shi har karka ga tsafa zaka rinka yi dan saboda dadi, to yin Allah kenan. To ba wanda ya isa ya yarda da dan adam irin Allah, saboda haka wani ya daga cikin hikimar Alkur'ani yace la'allaka tarda, dan ka yarda, kamar yadda Allah yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, da sannu ubangijinka zai ta baka har sai ka yarda, ba yawa bane, a wannan dadin na zuci da ba wanda ya isa ya halice shi sai Allah. To shi yasa yazo a cikin hadisi sahihi Allah ta'ala zai ce ma 'yan aljanna, yace Allah yace ya 'yan aljanna, ya ahlal janna, ce labbaika wa sa'adai, su ce Allah amsa wakka kuma arziki shine arzikinka. Fa yaqulu har raditum, sai Allah yace musu to kun yarda kun amince. Fa yaquluna rabbana wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, me ke gare mu da ba za mu yarda ba, ba za mu amince ba, gashi ka bamu abinda baka bamu wani daga cikin halittarka ba. Fa yaqul inni u'tikum afdala min dhalik, sai ce ai zan baku abinda yafi wannan falala, duk abinda ya bayar na aljanna, sai ce akwai wani abu wanda zan baku wanda yafi wannan. Fa yaquluna wa ayyu shay'in afdalu min dhalik, menene wanda yafi wannan falala. Fa yaqulu uhillu alaykum ridwani fala ashatu alaykum ba'dahu abada, zan tabbatar muku da yardata ba zan yi fushi da ku ba har abada. To wannan yafi komai dadi, wannan ya fi gashi nassi Allah ya ce afdalu min dhalik, ya fi dukkan ni'imar aljanna shine sanin cewar Allah ya yarda da wato 'yan aljanna. Shi yasa wato Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'arsa lokacin da yake dawowa daga Taif yace in dai ba kai fushi da ni ba fala ubali, ban damu ba, don babu kamar yardar Allah, babu kamar yardar Allah. Shi yasa daga cikin addu'o'in da muke Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ridata wa ma qarraba ilayhima min qawlin wa amal, Allah muna roƙonka aljanna da yardarka da abin da yake kusantarwa ya zuwa gare su na daga zance da kuma wato yardar Allah na daga yardar Allah da kuma aljanna. Kuma yazo a cikin wani hadisin ya Allah zai ce ya ku 'yan aljanna kuna da alƙawari a wajen Allah, yana so ya cika muku wannan alƙawarin, sai su ce menene wannan alƙawari, alam yubayyiz, wato wannan ba shine zai kiran ba, kiran su za'i mala'iku ne za su kira su. To sai su ce ma mala'iku alam yubayyiz wujuhana, bai sanya fuskokinmu suna kyalli ba, wa yusaqqil mawazinana, kuma bai naunaya wato mizaninmu ba da ayyuka wanda ba mi ba ya kawo ya ƙara mana, wa yuzahzihana anin nar, kuma ya ɓamɓaro mu ya nisantar da mu daga wuta, wa yudkhilana aljanna, kuma ya shigar da mu aljanna. Fa yukshafu alhijab fayanzuruna ilayhi, sai a yaye shamaki shine abinda ya hana a ga Allah. Allah madaukakin sarki ya sanya mana hijabi da ba za mu iya ganin sa ba, to wannan hijabin shi za a cire, menene hakikanin sa, ya yake Allah ne ya san shi, amma Allah Allah yana nan yadda za a gan shi, kuma ganin sa ba mustahili bane, amma Allah ya hana a gan shi a nan duniya, sai a ranar lahira sai a cikin aljanna da yan aljanna za su ganshi fa wallahi ma ataahum khairan min an-nadari ilayhi wa hiya az-ziyada wallahi Allah bai ba su abin da yafi alkhairi irin kallon irin ganin Allah ba ita ce az-ziyada da Allah yake lil ladina ahsanul husna wa ziyada to wannan abu na farko kenan na tazkiya sai na biyu Allah yake wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati ad-dunya kuma kada ka mika wato kada ka mika idanuwanka ya zuwa ga abinda muka ji yadda wato dangi dangi nasu muka ji yadda su dadi da shi zahratal hayati ad-dunya shine kyalkyalin rayuwar duniya wato kada ka mika da ganinka wato ba a ce kada ka kalla ba domin kallon abu iri biyu ne akwai kallo wanda zaka ga abu ka dauke kai shine kallon da ba a kama mutum kamar ka ga mace tana wucewa ka daga kai ka kalle ta ka kauda kai wannan kallon ba za a rubuta maka cewa kai laifi ba amma in ka kalla ka miƙa idanunka dan ka gani to wannan shine za a rubuta maka wato ka kallafa kan cewa sai ka gani to wannan shine ba wai an ce kada ka kalli duniyar ba a'a kada ka miƙa idanuwanka sai ka ga irin abinda Allah ya jiyar da su a jiyar da wato dangi daban-daban na kafirai dadi azwajan dinnan bi ma'ana asnafan min al-kufar dangi daban-daban na kafirai irin abinda Allah ya ba su na wato kyalkyalin rayuwar duniya shine al-mata shine abinda za yi amfani da shi amma mai karewa wato abinda muka jiyar da su dadi dan jin dadi dan kankani shine kyalkyalin rayuwar duniya wato kada ya tsokane mata ido wato abinda kafirai suke ciki na ni'ima da yalwa da wadata da tufafi da dukiya da ababen hawa da gidaje da dukkan sauran abubuwa na kyalkyalin rayuwar duniya az-zahra abinda ake nufi da az-zahra shine wato furan tsirrai flower tsiri kun san yadda flower take da kyalli da ni'ima to haka aka kamanta irin abubuwan duniya waɗanda suke na jin dadinta Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya mika idanuwansa zuwa ga wannan zaharatul hayatid dunya linaftinahum fi mun ba su wannan ne dan mu fitine su wato dan jarabawa menene jarabawar Allah ya ba su ni'ima kuma ya hana su godiya gare ta sai ta zamanto sharri a gare su duk wanda Allah ya ba shi ni'ima kuma Allah bai masa muwafaqar godiya ga wannan ni'imar ba to wannan ni'imar ta koma ni'ima kun san ni'ima bil ayn akwai kuma ni'ima bil qaf ni'ima wato shine abinda yake za a ni'imta za a ji dadi da shi ni'ima kuma abinda zai zamanto azaba to duk wanda Allah ya bashi ni'ima bai bashi godiya ba wannan ni'imar ta koma azaba to Allah yace linaftinahum fi dan mu jarabce su da ita wannan ni'imar domin idan ba su gode mata ba Allah dukkan ni'imar da yayi mutum sai ya tambaye shi wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tsakar rana yana jin kishi yana jin yunwa sai ya hadu da Abubakar da Umar yace me ya fito da ku suka ce yunwa da kishi ya rasulullah yace ni ma ba abin da ya fito da ni sai wannan sai suka je wani lambun wani daga cikin al-ansar da suka je ya kama yar akuya ya yanka musu aka gasa suka ci sannan ya kawo musu ruwan sanyi suka sha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan yana daga cikin ni'ima kuma wallahi za a tambi sai an yi muku tambaya ranar alkiyama akan sa to duk abin da Allah ya ba mutum na ni'ima Allah sai ya tambaye shi me ya tambayar ka gode ko baka gode ba shi yasa aka koya mana ko ruwa ne ka sha ka ce alhamdulillah kana gama cin abinci ka ce alhamdulillah inna allaha la yarda anil abd an ya'kula al akla fa yahmadahu alaiha wa an yashraba sharbata fa yahmadahu alaiha Allah yana yarda da bawa ya ci wata noma ta abinci ya gode ma Allah akai ya sha ruwa ya gode ma Allah akai to Allah yana yarda da wannan to wanda Allah ya bashi ni'ima bai bashi ikon godiya ba ta zamanto masa fitina domin Allah zai masa azaba da wannan ni'imar kan cewar bai gode masa ba sannan kuma domin jarabawa ce ta sanya su su dagawa Allah ya ba su duniyar dan ya zamanto su maimakon su yi tawalu'u sai su dagawa ita kwa dagawa girman kai ita ce take hana take raba mutum da Allah take raba mutum yake raba mutum da gaskiya to Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zuhudu, wannan umarni ne na zuhudu, shine hanya ta biyu na umarnin da Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen wannan sura, wanda maqsudi na wannan umarni mu ɗan al'ummarsa, domin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan yake, shine halinsa, shine ɗabi'arsa, duniya ba komai bace a kansa, baya kallanta, bal da sayyidina Umar ya shigo ya ganshi yana kwance akan wata tabarma ta kabar dabino, tayi shaci a fatar jikinsa, fatar jikinsa yayi rudu-rudu saboda rashin ni'imar inda ma zai kwanta. Sayyidina Umar ya kalla ya duba ya ga ɗakin babu wani abu sai wata ragaya a ciki, ba wani kayan ado, ba wani abu na ni'ima, sai ya fashe da kuka yace ya Rasulullah, ga sarakunan Farisa, ga sarakunan Rum, arna ne, kafirai ne, amma ga irin yadda wato suke cikin ni'imar duniya, baka roƙa ma Allah ba, ba za ka roƙi Allah ba, Allah ya wasa'a maka, ya wasa'a ma al'ummarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin gida sai ya tashi zaune yace a wafi shakkin anta ibn al-Khattab, yace kana shakka ne ibn al-Khattab, waɗannan baka san su an gaggauta musu ni'imar su bane a wannan rayuwar ta duniya, sannan ranar alkiyama suna da azaba. To haka yake, bai dauki duniyar akan komai ba, yace kun fi duniya ka annaka gharibun aw abidu sabil, ka zamanto a duniya kamar kai bako ne ko dan hanya wanda ya zauna yayi zango a karkashin bishiya yana hutu ya san tafiya zai, wanda yake zai yi wannan yaushe zai mayar da wannan mazauninsa, yaushe zai mayar da wannan gida, ya san ba nan ne gida ba. To haka yake sallallahu alaihi wasallam. To maqsudi da wannan umarni mu kada zuniyan nan ta tsokane mana ido, kuma ɗaya daga cikin hanyoyin ka daina kallon wato abinda masu shi suke da shi, domin in kai haka sai ka raina kai ni'imar da Allah ya maka, kuma ka rinka kwaɗayi kullun kana buri kai ma ina ma Allah ya baka irin nawani, musamman wannan ga samari yanzu babban fitinar su kenan. Kaga saurayi ya gama jami'a yana ta yawo da kwali ba aiki, amma zuciyarsa cike da buri, dukkan nau'in sababbin motoci da suka fito na shekarar ya san su, dukkan sabuwar shadda ya santa, dukkan wani abu wanda yake ya fi karfinsa ba nasa bane duk tunaninsa a can yake, ya san designer din ma ya san nan budurarsa wadda zai sai mata, bayan na abincinsa ma yadda dukiyar ake yi, amma ya san na designer. To duk wannan abinda ba a so kenan, saboda idan kai haka za ka raina matsayinka, kuma za ka rinka rayuwa a cikin wahali, kuma za ka raina ni'imar Allah a gare ka, ba za ka gode ma Allah ba. Kuma ita duniya in ka shagalta da ita kana cikin azaba, azabtar da kai za ka yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat ad-dunya akbar hammihi da'ala Allahu al-faqr bayna aynayhi wa shattata hammahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Duk wanda duniya ta zamanto ita ce burinsa, to Allah zai sanya talauci a tsakanin idanunsa, saboda kullun a cikin babu yake. Idan ya ga mai mota ya zo ya wuce, ka gansu nan masu girman kan bala'i, saboda shi bai samu ba, talauci a cikin zuciyarsa, kuma ya watsa al'amarinsa, ba shi da nutsuwa, saboda ba zai iya wani abu ba, saboda ya shiga cikin sammu damuwa, ba zai iya kulle komai ba. Shi yana ganin dan aikin da zai yi wanda zai kawo masa naira 1000 a rana, ina wane wannan, ta yaya za a yi ka sai end of discussion da naira 1000 a rana daya? Saboda haka yana zaune shi jira yake aikin da tukuna, zai rinka ganin alert left right and center. To shi zai yi kuwa? Kuma walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, ba abinda zai zo masa na duniya sai abinda aka rubuta masa. Wa man kanat al-akhiratu niyyatuhu, wanda kuma lahira ita ce niyyarsa, jama Allahu amrahu, sai Allah ya tara masa al'amarinsa. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, kuma ya sanya wadatarsa a cikin zuciyarsa. Wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghiba, kuma duniya ta zo mata a turmushe hancinta, wato tilas ta zo, Allah ya kawo masa arzikin nasa. Haka zalika Allah ta'ala ya ce a cikin hadisi qudsi, ya ibn adam tafarrag li ibadati, ya kai dan adam ka zamanto ka bar komai yayin da ka samu faraga ka maida hankalinka kan ibadata. Amla usarraka ghina, zan cika zuciyarka da wadata. Wa asuddu faqrak, kuma zan toshe talaucinka. Wa in lam taf'al, in ko baka yi haka ba ya ke dan adam, mala'atu sadraka shugla, a riwaya mala'atu yadayka shugla, zan cika hannunka da shagali. Da zaman to kullun abin nan wato kullun kana cikin aiki amma babu abin da kake samu, ka shagaltu. Walam asudda faqrak, kuma bazan toshe talaucinka ba. To shi yasa Allah ya mana wannan umarni na biyu kenan da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam, al-maqsud al-umma. Sannan Allah ya ce wa rizqu rabbika khairun wa abqa, azzikin ubangijinka shine yafi alheri shine yafi dawwama. Wato azzikin ubangijinka tare da cewa hatta abinda Allah ya ba makafire na azziki shi ba azzikin ubangijinka bane, amma ba a danganta shi zuwa ga ubangiji ba, saboda nan dangantakar wato daraja ce. Azzikin ubangijinka shine azziki mai daraja, azzikin da ya haɗu da godiyar Allah komai kankantarsa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, qalilun tu'addi shukrahu khairun min katirin yulhik, dan kadan da zaka iya tsayawa da bayar da haƙƙinsa na godiya ga Allah yafi maka bisa mai yawa da zai shagaltar da kai ya mantar da kai Allah. To shine wa rizqu rabbika, to shine yafi alkhairi, an yafi alkhairi saboda aqibarsa ita ce alkhairi. Yafi lafiya gare ka domin ba zai raba ka da Allah ba, yafi alkhairi gare ka a lahira domin zai zamanto sanadiyar shigar ka aljanna, haka zalika a nan duniyar zai zamanto mai albarka. Akwai wanda Allah zai bashi dukiyar, yanzu waɗanda suke makancewa wajen ɗibar kuɗaɗe ta halacci da ta haram gabaki ɗaya idan su ya rufe sun makance, ƙarshe su ne suke zama abin tausayi. Sai ga sun tara dukiyar ba abin da za ta yi, sai dai ta yi musu jinya, sai dai a jinyarsu. Sun samu dukiyar amma Allah ya jarabce su da wani mummunan tashin hankalin ciwo, da kullum a cikin ɓatar da kuɗin ake, ba su samu ma kwanciyar hankalin da za su ji ni'imar wannan dukiyar ba. To shi yasa Allah ya ce wa rizqu rabbika khairun wa abqa, arzikin ubangijinka shine yafi, kuma shine yafi dawwama, shine yafi dawwama domin shine a ranar lahira Allah maɗaukakin sarki zai baka shi. Sannan Allah ta'ala ya ce wa amur ahlaka bis salati, kuma ka umarci iyalanka da yin sallah. Wasabir alaiha, kuma ka wato ɗauki juriya akan yin sallah, ka daure akan yinta. La nas'aluka rizqa, ba ma kallafa maka azurtawa, ba mu ce kai zaka azurta kanka ba ko kai zaka azurta iyalanka. Nahnu narzuquka, mu ne za mu azurta ka. Wal aqibatu littaqwa, kyakkyawan ƙarshe ga tsoron Allah yake. Umarni na uku kenan, wato kamar karka tsaya akan tsarkake kanka kamar iyalanka, su ma ka umarce su da yin sallah, ka umarce su da tsayawa akan sallah. Shine ake so kada mutum ya kyale iyalansa. Sayyidina Umar ya kasance in ya tashi zai sallah da daddare, sai ya tashi iyalansa su sallah, sannan ya karanta wannan aya wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi yayi sallah da daddare, kafin sallar asuba zai tashi ya shiga gidan Sayyidina Ali, gidan Isa Fatima, yaje ya tashi su yace su tashi su sallah. Sai Sayyidina Ali yace to ya Rasulullah, rayukan mu ai a hannun Allah suke, lokacin da Allah ya so sai ya dawo mana da su. Sai yace wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala, mutum yafi komai wato jidali, komai sai ya faɗi cewa yana da hujja, yana faɗan haka ne ta kakaci da yake yi da shi. To wannan yana daga cikin aiki da wannan umarnin, domin da Fatima da Sayyidina Ali duk ɗan gidansa ne, ahalinsa ne. Sayyidina Ali a gidansa ya taso, kuma gashi ƙaninsa ne, ɗan baffansa ne, ita kuma Fatima tsokarsa ce. Ya ce musu su tashi su yi sallah. Haka lokacin da suka je neman, da ta ji an ce an kawo bayi, ta je neman wanda za su rinka taimaka mata aikin gida, saboda hannunta har bororo yayi saboda niƙa da jan ruwa da hidimar gida. Sai ta ce a bata bawa daga cikin hadimai da suka zo. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce koma gida zan zo. Sai ya zo musu cikin dare, a ƙarshen dare ya zo ya zauna tsakaninsu a kan shimfiɗarsu, har wato a tafin ƙafarsa yana shafar jikin kowane ɗaya daga cikinsu, wato ya yi harɗe kenan sallallahu alaihi wasallam. sannan yace bana nuna muku abin da yafi hadimi ba, yace in kuka zo bacci ku yi subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 wannan yafi muku hadimi. Sayyidina Ali yace tunda ya gaya mun bambarta ba, aka ce har ranar yakin Siffin da daddare, yace wallahi har ranar yakin Siffin bai bari ba. To wannan shine tarbiya, kada kai ka tafi kai gabas ka kyale iyalanka sun yi yamma, ka jawo su domin sai ku taimaka ma juna, kamar yadda Allah ta'ala yace ku anfusakum wa ahlikum nara, ku tsirar da ku tsirtar da kawukanku da iyalanku daga wuta. To kuma Allah yace wasbir alaiha, ka daure a kanta, ai wato ka dauki nauyin yin hakuri, ka kallafa ma kanka yin hakuri wajen sallah, saboda sallah tana da nauyi, mutum ka matsa ma kanka ka daure akan yin ta. To sannan kuma ka kwantar da hankalinka akan sha'anin arziki, ba ma kallafa maka azurta kanka, ka nemi arziki don saboda bin shari'a, amma kar ka taba tsammanin karfinka da nemanka da dabararka da iyawarka ita za ta baka arziki, Allah ne zai baka arziki, nahnu narzuquk. Daga wannan ne malamai suke cewa saboda Allah ya ambaci yin arziki tare da wato tare da sallah, yace idan mutum arzikinsa ya takura to ya lizinci sallah, idan mutum arzikinsa ya takura to ya kama sallah yayi tai, sai Allah madaukakin sarki ya bude masa wata hanya ta inda baya tsammani ta arziki. Daga wannan ayar waɗannan malamai suka dauka suke ambaton cewar neman arziki yana ɗaya daga cikin hanyoyin neman arziki, ɗaya daga cikin hanyoyin shine yawaita sallah, dauriya akan yin sallah. Sannan kuma Allah ta'ala ya ce wal aqibatu littaqwa, kyakkyawan ƙarshe yana ga tsoron Allah. Ana cewa wannan ai wal aqibatu lil muttaqin, ai li ahli taqwa, kyakkyawan ƙarshe ga masu tsoron Allah. A'a, haka ne, amma ayat ta fi haka, ai waccan Allah ya faɗe ta wal aqibatu lil muttaqin a suratul a'raf, kyakkyawan ƙarshe ga masu tsoron Allah, amma nan sai yace kyakkyawan ƙarshe ga taqwa, wanda ya hada masu tsoron Allah da duk wani abu wanda aka yi shi na aiki da niyyar da nufin tsoron Allah, to shine zai ci nasara. Dan karka tsaya akan kawai masu taqwar, a'a, aikin ma da yake na taqwa ne, to shine zai zamanto yana da kyakkyawan ƙarshe. Kowa yana son aqiba ya zamanto ƙarshen sa yayi kyau, shi yasa jikin addu'o'i muke cewa Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, Allah ka kyautata ƙarshen mu a cikin dukkan al'amura, ko muke cewa Allahumma ihtim lana bi khair waj'al aqibata umurina kulliha ila khair, ka cika mana da alkhairi, ka sanya ƙarshen dukkan al'amuran mu zuwa ga alkhairi. To abinda zai tabbatar maka da wannan zai maka lamuni shine tsoron Allah, at-taqwa. Menene tsoron Allah? Zama lafiya da Allah, shine tsoron Allah. To sannan Allah ta'ala yace
wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbi aw lam ta'tihim bayyinatu ma'anna ahlaknahum
فستعلمون
من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
الله يجزيك. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربي. كما سنشي وتكافري. To yaya bai zo mana da ayoyi ba daga Ubangijinsa, suna neman aya irin wadda su suke so ba irin wadda Allah ya saukar ba. Awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula, to yanzu hujja bata zo musu ba ta abinda ke cikin littafan farko. Mecece hujjar? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alqur'ani. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إذا تي بينة رسول من الله تو واتو الله ياتي وات آية سكي نما قامن ذن الله صلى الله عليه وسلم وند دي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وات آية سكي نما إن كان نما قتيا قا قتيا أتفي إن كان نما كمالا قا كمالا أتفي in kana neman haske ga hasken Allah a gaban ka, to wace aya kake nema fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Sannan bugu da ƙari kuma yatlu suhufan mutahhara, yana karanta wato takaddu waɗanda suke masu tsarki, shine alqur'ani, wanda alqur'anin nan shine hujjar da ta farko, shine hujjar cewa at-taura da injila gaskiya ce, domin yana zuwa da abinda ahlul kitab ba su ce ba haka bane. Ya zo a cikin al'umma da take babu malamai a cikinta, ba su da wani littafi, ba masu falsafa ba, ba irin Greekawa ba, ba abinda suka sani sai gwaninta ta Larabci, shi Allah ya ba su. Amma ya zo musu da labarurrukan da ba su taba sani ba, kuma ahlul kitab, labaran na ahlul kitab ne, kuma ahlul kitabin suna nan ba su karyata shi ba. To akwai aya da tafi wannan, to shine sai Allah ta'ala yace, to walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi, to da a ce mun halakar da su da azaba kafin wannan bayyinar, kafin wannan hujjar ta zo musu, shine kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani, laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula, to wallahi da za su ce ma Allah ranar alkiyama, ya ubangijinmu me yasa baka turo mana manzo ba, fa nattabi'a ayatika, sai mu ba ayoyinka, min qabli an nadilla wa nakhza, tun kafin mu wulakanta mu kunyata, domin za su ga karshensu wulakanci, karshensu kunyata a ranar alkiyama. Wala tuhzini yawma yub'athun, ranar alkiyama ranar kunyata ce, to za su ga wannan kunyar, za su ga kaskanci, sai da a ce Allah bai aiko da manzo ba, da haka za su ce. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda yafi kowa san hanzari, ai masa hanzari irin Allah, dan haka Allah ya aiko manzanni, dan kada ranar alkiyama kace to ai Allah baka ga, baka turo mana ba, in haka kake so me yasa baka ga mana ba, ai da haka ga mana da mun yi, to Allah ya faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma, hujja ta zo muku daga ubangijinku da shari'a da rahama. To sai Allah ya ƙara surar yace qul kullun mutarabbisun fatarabbasu, kowanne tsakanin mu da ku, inji Allah yake, yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, tsakanin shi da mabiyansa mu kenan, da kuma kafirai waɗanda ba su yadda da shi ba, mutarabbisun, masu sauraro ne, kowa sauraro yake ya ga wannan al'amarin yaya zai ƙare ne. To fa sata'lamuna man ashabu siratis sawiyyi wa man ihtada, da sannu za ku sani wane ne waɗanda yake shi ne ma'abucin tafarki miƙaƙƙe, kuma wane ne wanda yake akan shari'a. Babu wanda zai faɗi wannan sai wanda ya san akan shari'a yake, ba duk sauraro ake ba, to da sannu za ka san wane ne akan shari'a. Wanda zai faɗi wannan kaga yana da yaqini shine akan shari'a. Bambanci tsakanin sauraron muminai shine kan cewa sauraron muminai, sauraron annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma haka ma dukkan annabawan Allah da mabiyansu, shine ihdal husnayn, qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adabin min indihi aw bi'aydina, kuna jiran wani abu ne me kuke kuna sauraron wani abu ne gare mu, illa ɗayan abubuwa guda biyu kyawawa, shine ko dai mu mutu mu samu shahada, ko kuma mu samu nasara da ganima, kuma mu samu aljanna in mun mutu. Mu kuwa me muke jira, mu kuwa abinda muke jira da ku shine azaba ta zo muku daga Allah, ko ta hanyar mu Allah ya sallata mu akan ku mu azabtar da ku. To haka kowa yana sauraro, amma sauraron da kake akan ilimi kana tawakkulin gaskiya shine yafi bisa sauraron wanda yake bai san abinda zai zo masa ba, yana cikin wato duhu, bai san abinda gobe za ta kawo masa ba. Mumini shine wanda yake sauraro akan haske, akan bayyana, saboda ya san akan shari'a yake, kuma yana kauna daga Allah. Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da raja'in mu a cikin sa, in Allah ya kai mu gobe, kuma sai mu tashi suratul anbiya. Allah madaukakin sarki ya bamu albarkacin alqur'ani. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa إلى عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اكفنا شر من حمل علينا السلاح، اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعلهم أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب وهازم الأحزاب ومجري السحاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.